Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. Ta'annatin mata akan mazajensu na aure na ci gaba da yawaita bayan da wani magidanci ya garzaya gaban hukumar Hizba jina-jina yana gurshe ƙyan kuka, yana mai cewa a yi musu tsakani da matarsa wacce ya ce ta ti murmusa shi akan kuɗin cefa ne. Sai dai kuma a iya cewar an yi kiram, domin ita ma wata mata ta koka ne bisa yadda ta ce mijinta wanda malamin makaranta ne suka yi auren ɗauki sandarka ya karya ta ɓaras don kawai ta sa ɗansa a makaranta. Hausawa kan ce komai ya yi farko zai yi ƙarshe. Wata budurwa mai shekara 60 a duniya ta shiga daga ciki bayan da Allah ya yanke mata, tarkonta kuma ya kama kuciya. Yanzu haka ta zama amarya. Rundunar Hizba ta jihar Kano ta ja kunnen mawaƙin nan mai yabo da ya rikide yake rawar murguɗe-murguɗe kan ya sauya salo domin kaucewa wuce makaɗi da rawa. Za mu kawo muku saƙonnin ra'ayoyinku kamar yadda aka saba, su ne ma za su zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne yake muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce kasha kallo. Kamar yadda aka sani dai, kwana biyu hankali ya karkata ne kan batun farmakin mata akan mazajen su na aure. Tun bayan da aka samu Maryam Sanda da laifin yi wa mijinta kisan gilla, alƙalin babbar kota Abuja kuma ya mata hukuncin wannabsi bin nabsi. Sai gashi an kuma kwatawa, domin wani magidanci ne ya garzaya hukumar Hizba a nan Kano jina-jina, yana gurshe ƙyan kuka tare da neman a yi musu tsakani da matarsa ta aure wacce ce ƙaƙƙarfa ce. Kuma ko ya aka samu saɓani a tsakaninsu, sai kawai ta zage dukkanin ƙwanjin da Allah subhanahu wata'ala ya ware mata a kansa, ta yi ta jibgarsa, ya ce wannan karan akan kuɗin cefa ne da ya bayar ba daidai ba, kawai ta cakume shi. Amma a nan ya yi mata adalci, domin ya ce ita bata ɗauki wuƙa ba, amma fa tsayin ƙumbar hannunta sun yi daidai da wuƙa, haka ta yi ta yagunsa ta yi masa kata-kata kamar wata damisa. Don haka yake neman Hizba ta ƙwato masa wannan haƙƙi nasa kan cewa an keta masa irli.
A yi ya ci akan kuɗi na cikin nuna mun cayi su lokaci ka za a karɓo mun, a yi ta kashe kuɗin ba za ta ƙi ta gaya mun gaskiya, amma za ta ci kwalata ta kakkarta mun fari.
Wasu maƙota da suka raba wannan faɗa sun ce ai ba wannan karan ne farau ba, domin a iya cewa inda sabo an saba rikici tsakanin wannan miji da matarsa, wanda su ma dai sun shaida cewa matar ce ke yin galaba a kan mijin, domin tana da ƙarfi, don haka sau da dama takan timur musashi, domin cikin dare ma idan ta tashi tijara takan hana maƙotansu bacci.
Kullum ba sa barin mu ma wani zubin mai bacci, za su yi faɗa to ya bata kuɗi. Yau ma dai a takaice dai akan kuɗin cefa ne abin da ya farar da rigimar. Kullum yakan bata 1,000, to yau ina jin ko 900 ya bata ne sai abin ya zama fitina. Shi ne abin da ya da muka sani a kai.
Wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma Sani mai nage ya garzaya hukumar Hizba don jin kowane tsakani suka yi wa waɗannan ma'aurata da mijin ke ganin matar na cin zalinsa don kawai tana da ƙarfi. Ya kuma samu nasarar zantawa da muƙaddashin babban kwamandan Hizba, Sheikh Muhammad Albakari Mika'il, wanda ya ce maganar tana gabansu kuma za su bincika domin tabbatar da matsaya guda. Amma fa ya ja hankalin mata da su nutsu su daina afkawa mazajensu.
To alhamdulillah an gabatar da kes din, akwai korafin da aka yi cewa ta ya kushe shi, jini ya fita, saboda haka mun tura a bincika ga me ya faru. Idan mun gama bincike sai a zo a ji me detail. To shi zaman aure dai ibada ne, kuma ana gina shi ne akan soyayya. Me kamata kuma lokaci guda soyayya ta rikide ta zama kiyayya ba, a ce an kai ga doke-doke, an kai ga yakushe-yakushe, wannan abin da bai kamata bane.
Malam Muhammad Albakari Mika'il kenan, muƙaddashin babban kwamandan Hizba na jihar Kano, Allah ya taimaki malam. Yayin da wannan miji ya gamu da farmakin matan zamani, wataƙila a iya cewar tura ta kai bango, domin shi ma wani malamin makaranta da suka ƙulla aure samfurin ɗauki sandarka da wata mata ya shiga garari, bayan da matar cikin yanayin kuka da ban tausayi ta ce mijin nata ya bi ta har makaranta ya kuma karya ta ɓaras. Amma fa wannan ba yana nufin cewa maza sun fara ramawa ba ne. Wannan mata ta ce mijin nata wanda malamin makaranta ne, amma ya hana ta sanya ɗansu da suka haifa a makaranta, kuma ko da ta ɗauki yaron domin kai shi makarantar a faɗarta, sai malamin ya bi ta ya kuma hankaɗa ta cikin kwata har sai da ta karye. Wakilin mu Yusuf Ala Abdalla yayi tattaki har zuwa cikin gidan wannan mata, ya kuma zanta da ita. Sai dai da yaje ya iske ana musayar yawu tsakanin ƴan uwanta da kuma ɗansu da ake zargin abokan mijin ne.
Hatsaniyar wasu matasa kenan a dorayin ciranci kuma a kofar gidan matar da ake zargin mijin nata mai suna Salihu Idris ya hankade ta ta fadi ta karye. Kuma matasan sun bayyana cewar Salihun shi ya turo su don su zo wai su tambayi dalilin da ya sanya aka dora matar tasa ba tare da an je da shi don tabbatar da cewa matar wai karyewa ta yi ko a'a ba. Lamarin da ya sanya aiko wasu matasa wai don a tabbatar, a kokarin tabbatarwan ne wannan lamari ya afku har ta kai matasa sun kusan ba hammata iska a kofar gida, wato dai tsakanin matasa abokan Salihu da kuma matasa ƴan uwan Adama. Filin inda ranka ya zanta da Hajiya Maimuna wacce ita ce ƴar uwa ga Adama Iliyasu wacce a yanzu take kare, ta bayyana mana yadda al'amarin ya faru.
Dani ba zai bata ba, daga ƙarshe ta tafi za ta kai shi makaranta ranar Talata da safe, shi kuma sai ya lade ije isami malamin makaranta ice an sa min yaro a makarantar ka ba tare da sani na ba, kuma an canja masa suna an sa min Musadda Awwalu. To shine sai sheko a guje sai yazo sai ya kwace dan bandana tana kare shi haka, sai ya doke ta hakan nan sai kama dan ita kuma sai ta fada kwata sai ta plate akwata tace daga nan ban san me yake faruwa ba.
Ita ma dai Adaman cikin numfarfashi ta yi ƙarin haske kan yadda wannan al'amari ya fara akan ta.
Ya zo zai karbi yaron a hannuna na kai shi makaranta, shine sai ya ture ni na fada kwata, shine na kare a hannuna. Kaddara ce ta faru tsakani na da shi, na gaya muku.
To in haka ne kin hakura kenan kin yafe masa?
Ai ƴan sanda suna nan suna ta bincike akai.
Filin inda ranka ya tuntubi Malam Salihu Idris wanda ya ce ba zai ce komai a daidai wannan lokaci ba, kuma dama wannan magana tana gaban ƴan sanda na Kumbotso. Haka ne sanya muka tuntubi kakakin rundunar ƴan sandan Kano DSP Abdul Haruna Kiyawa wanda ya ƙarin haske da ma matsayin rundunar ƴan sandan jihar Kano game da wannan lamari.
Mun samu wannan rahoto, yanzu dai mun tura su asibiti muna jiran sakamakon likita tare da bincikawa lamarin me ya faru.
To Allah ya kiyaye na gaba. Garin da jirgin sama ya je, sannan hankali idan an yi haƙuri za a ce kunkuru sanda da zuwa, domin ko ta budurwa ce tarkwanta ya kama kuciya aka ɗaura mata aure bayan da ta shekara 60 cif-cif a duniya. Wakiliyarmu Amina Hamisu Isa za ta warware mana zare da abawarsa.
Kamar yadda aka fi mata laƙabi, antin wato ka budurwa ce da ta haura shekaru 60 a duniya, kuma a bana ne Allah ya mata arzikin samun mijin aure duk da yawan shekarunta. Yar asalin jihar Anambra, Augustina Watoka ta kasance mace mai mutunci ga kirki da kamala da taimako, amma duk da kyawawan halaye da ɗabi'unta bata samu mijin aure ba sai a wannan karo. Mr. Okeke ɗan kasuwa a jihar Lagos ya nuna sha'awar aurenta, inda ya bayyana cewa tun bayan mutuwar matarsa bai sake niyyar aure ba sai haɗuwarsa da ita. An dai ɗaura auren Watoka da Mr. Okeke bisa tsarin addinin Kirista, yayin da ƴan uwa suka yi tururuwa don shaida wannan rana cikin farin ciki.
Lalle fa, dama an ce mai haƙuri yakan dafa dutse har ma ya sharo mansa. To da wannan kuma bari mu je ga batun ilimi, domin a yayin da gwamnatin Kano ta zartar da hukuncin ciyowa ƙananan hukumomin jihar Kano bashi har na naira biliyan 15 da sunan biyan ilimi kyauta, su kuma malaman jami'ar kimiyya da fasaha ta Udil tutsu suka yi, suna masu gargadin hukumar jami'ar da su shiga taitayinsu ko su kulla zare da ita. Kunshin wata wasiƙa da ƙungiyar malaman jami'ar suka fitar ya koka bisa yadda malaman suka ce gwamnatin Kano ta tasan mayi wa jami'ar ƙanshin mutuwa wajen ƙin biyan haƙƙoƙin ma'aikata. Haka kuma gwamnati ta sakarwa hukumar Tadfon alhakin yi wa jami'ar manyan ayyuka, gashi an bar ɗakunan ɗalibai babu kintsi. Haka kuma ƙungiyar ta ce ta ma lura duk da wannan halin ƙaƙanuka da jami'ar ke ciki, amma wai sai gashi ana ƙoƙarin ƙarin kuɗin makaranta akan ɗalibai. Alhalin kuɗin da aka tattara na ɗaliban ma na bara an rasa ma inda aka yi da su. Haka kuma ƙungiyar ta ASU ta ce tun lokacin da aka yi gobara a ɗakin kwanan ɗaliban jami'ar aka watsar da ɗakin babu gyara, amma sai gashi rana tsaka an sayo waɗansu lintsuman motocin zamani masu tsada an rarraba manyan ƙusoshin jami'ar na kusan naira miliyan 200. Alhalin ga abin da ya dace an gaza yinsa, don haka ƙungiyar ke cewar nan da 7 ga watan Maris mai kamawa matuƙar jami'ar bata saita sawunta ba, to ƙungiyar za ta ɗauki mataki tsatsaura a kan jami'ar. Comrade Muhammad Sani Gaya shine shugaban ƙungiyar ta ASU reshen jami'ar ta Udil, ya yi ƙarin haske akan waɗannan matsaloli yana mai cewa aluta continua kuma Victoria Asata.
motocin nan wayar gari ake koyo a makarantar na Agansu wanda ya kamata a ce an tura kudaden ga department amma duk ba a bada wannan ba a wannan session na magana gaba daya sai kai aka dauka muku wayar gari muga manyan motoci kai suna zaga a cikin makaranta members da kuma sauran hakokin su makaranta ana ta zuwa ana tuna mata cewa wannan hakokin mutane tabiya bata biya ba saboda haka idan har ba a biya ba zuwa next asu neck za a nemi permission na a tafi ajin aiki
to akan wannan batu mun tuntubi professor Shehu Alhaji shugaban jami'ar ta Udil wanda yace yana sana da korafin amma zai yi martani a shirin mu na gaba idan Allah ya sa ya dawo daga tafiya lafiya to Allah ya kai mu lokacin farfesa masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a da wannan kuma bari mu sake komawa hukumar Hizba inda mahukuntan hukumar suka gayyaci mawakin nan Habu Tabule mai rawar banjo a yayin taron yabo daidai da sawunsa domin kaucewa wuce makadi da rawa wakilin Aminu Abdu Baka Numa yana da cigaban labarin
kamar yadda aka sani dai Habu Tabule ya zo da wani sabon samfurin ta karawa har ma da master shi a lokacin da yake yabo sai dai hukumar Hizba ta gayyace shi domin taka masa birki sakamakon korfe-korfen da jama'a kan yi akan haka amma Tabulen yayi Hizbar bayani dangane da gayyatar da aka yi masa
an kira ni an ce ana neman a Hizba ina yin yabon annabi ne dan neman mafitar duniya da lahira sai yi zamana abu na zamani akwai abebadan da dole sai ka dan shigo da su saka ga hankalin mutane zai dauke daga kan su DJ da irin waƙoƙin arnakunan da suke damun mu wanda wai su ba shigo mana da su alki sai muke dan shigar da abun a zamanin sai dan karba kuma alhamdulillah muna samun nasara
Shak Bukari Mikael shine makaddacin komandan Hizba yace sun gaito shi ne domin yi masa nasiha da kuma jan kunne
mun tattauna mun nuna masa fagen yaban ma'aiki Salisu Salma ana buƙatar ladabi kada wasanni da wasu abubuwa da za su yi kama da koshe kiyanci ko wani lu haka da tare mutun zai fadi da abubuwa da yawa to alhamdulillah ya fahince mu kuma ya fahince me muke nufi kuma ya mana alƙawarin insha Allah zai yi gyare-gyare a cikin dukkanin abubuwan da zai ci gaba da yi na yaban ma'aiki Sallallahu Alaihi Wasallama a ciki
to Allah ya kiyaye daga babbar kotun tarayya da ke gidigida nan Kano kuma wata mata ce mai suna Fati Ciroma Bashir yar shekara 47 ta samu gurbin zama a gidan wakafi bayan da aka same ta da wasu kaya da ake zargin kwaya ci mai nawan kilo 2.2 wacce aka ce kimar ta kai naira miliyan 25 tana yunkurin shiga da ita zuwa kasar Saudi Arabia hukumar NDLEA mai yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi a filin jirgin saman Malam Aminu Kano ce suka damke Fati Ciroma lokacin da take yunkurin hawa jirgin saman Egypt Air domin shiga kasar Saudi Arabia kuma an gurfanar da ita a kotun tarayyan ne wacce ta ni ta aike da ita zuwa gidan wakafi ko da yake ta ce kwayar ba ta bace wani ne ya bata ta karba cikin rashin sani to Allah ya kiyashe mu yanzu kuwa sai batun matashin nan da aka kama yana kokarin jefar da wata gawa a unguwar Dorayi inda rundunar ƴan sanda ta yi bayani dalla-dalla dangane da cewar shi fa wannan matashi shine ake zargin ya hallaka wannan gawa bayan wani sa'insa da ya shiga tsakaninsu da yake zantawa da wakilin Ma'abba Isa Muhammad wannan matashi ya ce rikici ne ya shiga tsakaninsu da wannan gawa har ta kai ya fusata ya dauki magauji ya buge shi kuma da ya ga ya mutu shine ya kokarin daukar sa domin ya kai shi ya jefar da shi ba tare da mutane sun sani ba
duka ne masa gaskiya aka to kuma da ne masa bai kara ko motsawa ba kudina ne nake ban sa kuma na tambaye shi ana ne kuma shine sanadiyar da dukan da ne masa
shi ma na sa bangaren kakakirin dinar ɗan sandan jihar Kano DSP Abdullahi Haruna yayi karin haske akan wannan batu yana mai cewa da zarar sun kammala bincike za su gurfanar da wannan matashi a gaban kuliya
mun dau wannan gawa mun kai ta asibiti domin duban likita yanzu haka shi wannan Musa Abbas yana hannunmu kwamishinan ɗan sandan jihar Kano CP Habu Esani PSC ya bada umarni a dauki wannan mai laifi a mai da shi babban sashen bincike da ke banfai bangaren kisan kai domin a faɗa da bincike
to Allah ya kiyashe mu da sharrin mugun ji da mugun gani Kawai sallama ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Ahmadu Muhammad wanda Allah ya darbe shi da lalurar ciwon mafitsara wannan dattijo ya ce ya dade yana fama amma Allah bai yanke masa ba na haka yake roƙon bayan Allah a taimake shi da naira 76 da mahukuntan asibitin Abubakar Imam suka nema sai kuma takardar neman taimako ta wani dalibi da ya samu gurbin karatu a jami'ar Northwest dake nan Kano amma naira 36 ya tsaya masa haka kuma wata baiwar Allah wata can kwanakin baya mun taba hirar ita da Azumi inda take cewa ba ta iyin Azumi saboda rashin abin bude baki ita ce ta shigo kan cewa marainiyar yarta mai shekara 17 ta samu gurbin karatu a jami'ar Bayero da haka take roƙon bayin Allah a taimaka a biya mata kuɗin registration naira 39 wannan baiwar Allah ta ce da ƙyar da makarkata take biya wa yarinyar kuɗin zuwa makarantar secondary kuma yanzu ta biya mata kuɗin ramita naira 10,000 da haka take neman agajin naira 39 ga wanda Allah ya sarewa da fatan bayan Allah za a taimake ta dan ba a san me za ta zama ba a nan gaba
tara
Duka kuma da wannan na shirin ya zo karshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdullah Amina Abdubaka Noma da Yakubu Musa Kanwa Amina Hamisu Isa da kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shine ya sarrafa na'urarin sada da ku Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh